قال وهو قوله من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله دكان wanda yace lalle babu abin yawa bauta da gaskiya sai Allah kuma ba abin da yake nihi da wannan magana da yayi sai Allah madaukaki bai ba dan neman duniya ko dan neman suna ko dan a ce wani yayi ne dan Allah kuma a aikace a kudurce wa hadha huwa haqiqatu ma'anaha wannan kuma ita ce haqiqan ma'anar la ilaha illallah alladhi dallat alayhi hadhihi al-kalima wadda wannan kalima ta yi nuni zuwa gare ta min al-ikhlas nayi dan Allah madaukaki tsabtacewa Allah madaukaki niyya wa nafi shirk da kore shirka mun ga wurin ko wasidq wal-ikhlas da yi da gaskiya kuma da yi dan Allah والصدق والإخلاص متلازمان ده غسكيا ده إخلاص ابن بسا وان ابو بيني وان ده بسا ربوا ده جونا لا يوجد أحدهما بدون الآخر بقى سامن تايا أكاس سامن تايا دي عند أكسا مغسكيا تو آسا مو إخلاص عند أكسا مو إخلاص آسا مغسكيا بقى سامن تايا عرس تايا فإن لم يكن مخلصا فهو مشرك idan mutum bai kasance ba mai ikhlasi wanda zai yi abdan Allah to ya kasance mushriki wa man lam yakun sadiqan fahuwa munafiq wanda kuma bai kasance ba mai gaskiya to munafiki wal mukhlis an yaqula ha mukhlisan al ilahiyyati man la yastahiqquha ghayra wanda yake yi dan Allah mukhlisi shine wanda zai faɗi wannan kalma iya tsabtatar da ita allantaka ga wanda ba wanda ya cancance ta sai shi Allah madaukaki wa huwa Allah ta'ala shine Allah mai girma wa hadha tauhid huwa asasul islam wannan tauhidi shine gimshikin musulunci duk musuluncin da ya zamanto babu tauhidi to ba musulunci bane na Allah qala alladhi qalahu al-khalil alayhi salam wanda badadan Allah wanda tsidayan Allah da amincin shi su ta ƙara tabbata gare shi yake cewa rabbana waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak Allah madaukaki ka sanya mu musulmai ne lak masu miƙa wuya ne zuwa gare ka iyanin shi da Ibrahim alaihi salam da Isma'il lokacin da suke gina Ka'aba wa min zurriyatina ka sanya daga zurriyan ummatan al'ummati muslimatan lak ita ma wadda za ta miƙa ma wuyan ta tajayu ya zuwa umarninka umarni na aikatawa ko na hannu وقالت بلقيس بلقيس تكيتشيوا ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين يا اوبنجينا لليني نا ظالمتي كاينا لوكاتين دا نصمتي كاينا ا cikin bautar rana ina bautawa ko wanda ba Allah bane ba kuma bayan Allah na gaskiya wa aslamtu kuma na miƙa wuya ma'a Sulaiman da annabi Sulaiman alayhi salam lillahi rabbil alamin da Allah wanda ya zamanto ubangijin falkai wa qala al-khalil alayhi salam hallo Ibrahim alayhi salam barada Allah yake cewa inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifa wama ana min al-mushrikeen lalle ni na fuskantar da fuskata للذي فطر السماوات والارض ده wanda yake kirkiri samai da kasai domin fatara kai abu wanda kai ne farkon wanda kai ba tare da ganin kwatamci ba wannan shine ake cewa fatar wanda yake kirkiri samai da kasai hanifan kuma ina wanda ya zamanto wanda ya karkata daga shirka ya tsaida tauhidi wama ana min al-mushrikin shi yasa yazo ya kara karfafa wannan magana shi yace ni kuma ban kasance ba daga mushrikai wanda suke hada bauta Allah da wannan Allah qala wal hanif abinda ake cewa hanif kinan huwa alladhi taraka ash-shirka ra'san wa tabarra'a min shine wanda ya bar shirka gaba ɗayan shi wa tabarra'a minhu yayi watsi ya barranta daga shirka wa farata ahlahu kuma ya rabu da wanda suke yin shirka wa adahum yayi musu kiyayya yayi kiyayya da su wa akhlasa amalahu al-batina wa zahira lillahi ta'ala kuma ya tsarkakar da ayyukan shi boyayyu da bayyanannu ga Allah madaukaki wahda wanda ya zamanto shi kadai ne kama qala ta'ala kama yanda Allah madaukaki yake cewa waman yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa dukkan wanda ya mika wuyan shi ko fuskar shi wannan balaga ce babu itlaqil juz'u wa iradatul kull bangare ne na ambace shashan wani abu ana nihin shi gaba daya ai mutum ba fuska ba kawai yake mika ko gaba dayan shi ne ila Allah ya zuwa ga Allah wa huwa muhsin alhali iya mai kyautatawa cikin bauta faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa tabbat yayi ruko da igiya wanda ta zamanto mai karhi wanda ba ta cirewa fal islam alwajh mai kawiya huwa ikhlasu al-ibada al-munafi lishirk wan nifaq kada ikhlasun nan na bauta shine al-ikhlas al-islam alwajh fa islam alwajh mai kawiya shine ikhlasun bauta al-munafi lishirk wanda yakure shirka wan nifaq da munawuci wa huwa ma'ana al-aya kuma shine ma'anar wannan aya wa nahwiha da makamantanta ijmalan ijma'an gaba ɗayan fa hada huwa alladhi ya'nihi qawluhu la ilaha illa Allah wannan shine yake nihi da fadar shi da yace lalle babu abin yawa bauta da gaskiya sai Allah wali hada qala ta'ala dalilan haka Allah madaukaki yake cewa faqad istamsaka bil urwati alwuthqa tabbat yayi ruku da igiya wadda ta zamanto mai kwari mai karhi wa hada bi khilafi man yaqulaha wannan kuma sabanin wanda yake fadin wannan kalma wa huwa yad'u ghayra Allah alhali iya roƙon wani Allah a cikin biyan bukatar shi kuma wannan zai kirayi aljani yayi mu'amala da aljannu saboda biyan bukata wannan ya kirayi wani Allah madaukaki nam qala wa yastaghifu bihi iya neman agaji da shi min mayyitin na matacce ne aw gha'ibin ko kuma wanda bayyana la yanfa'u wa la yadur wanda shi bayya cutar su bayya amfani ko bayya cutar su mun bayya iya amfanar da kanshi ko ya cutar da kanshi balle ma ko barantana ya amfani wani ya cutar da wani kama tara alaihi aktsar al-khalq kamar yanda kake ga mafi yawancin mutane akan wannan fa haulai wa annahu wa in qaluha faqad talabbasu bima yunaqidha ko da dai sun faɗi wannan kalma ta la ilaha illallah to sun cuɗanya da abin da yake warware ta fala tanfa'u qailuha qailaha illa bil ilm fala tanfa'u qailuha illa qailaha illa bil ilm batta amfanin wanda ya faɗe ta sai da ilimi bima dululiha nafyan wa isbata da abin da ta kumsa bangaren korewa da tabbatawa domin kalma ta la ilaha illallah tana da rukuni guda biyu rukuni na farko shine kore bauta ga kowanne abu sai rukuni na farko na biyu kuma tabbatar da wannan bauta ga Allah shi kadai kenan sai wannan mutum ya faɗi wannan kalma ya san abinda ta kumsa na bangare kore wani Allah kuma bayan Allah kuma sannan tabbatar da wannan bauta ga Allah madaukaki shi kadai والجاهل بمعناها وان قالها wanda ya jahilci ma'anarta ko da ya fade ta la tanfa'uhu li jahlihi bima wudi'at lahu al-mawdi' al-arabi alladhi urida minha min nafi shirk ko da ya faɗe ta to wannan ba za ta mai amfani ba ga jahilcin shi abinda aka aje shi ga tsari na larabci alladhi wanda urida minha wanda aka nuha da ita min nafi shirk na kore shirka wa kadhalika idza arafa ma'naha kuma hakanan hallo idan ya san ma'anarta bi ghairi tayaqqunin la ba tare da tabbatawa ba tayaqqun abinda zaka yi tabbata ka tabbatar da shi babu kokonto a ciki fa idza intafa al-yaqin wa kad shakka to idan ya zamanto yaqini ya koru babu yaqini to shakku ya shiga shi kuma babu zancen shakku a cikin al'amari na bauta Allah madaukaki da kadaitar da Allah madaukaki da bauta musulmi ba zai shakku ba anya ko ya kamata in kadaitar da Allah inda mu'mini ne musulmi baya da wannan shakku in kuma yayi shakku to bai tabbatar da wannan ba bai zamanto musulmi na gaskiya ba ya zamanto akwai nau'i na munawuci tare da shi qala wa mimma quyidat bihi fil hadith na daga cikin abin da aka dabaibayar da shi a cikin hadisi aka takaitar da shi qauluhu sallallahu alaihi wasallama fa da mazala sallallahu alaihi wasallama da yace ghairu shakin ba tare da iya shaku ba fala tanfa'u illa man qalaha bi ilmin wa yaqini kina wannan kalma ta la ilaha illa Allah barta amfanin wanda ya fade ta sai da ilimi da yaqini sai da iya da ilimin ma'anarta kuma iya da yaqini abinda ta kumsa li qaulihi sidqan min qalbi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iya mai gaskiya daga zuciyar shi khalisan min qalbi kuma iya yi dan Allah hallau a cikin zuciyar shi wa kadhalika man qalaha ghairu sadiq kuma haka nan wanda ya fade ta ba tare da gaskiya ba ba ya fade ta ba da gaskiya fi qaulihi fa innaha la tanfa'u domin batta amfanin shi li mukhalafatil qalbi al lisan domin zuciya ta sabawa halshen shi ka halin munafiki kama halin munafiki munafiki sun zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qalu nashhadu innaka la rasulullah ko a ce mu mun tabbata mun shaida lalle kai manzo ne kuma alhali sun fadi da bakin su zuciyar sabanin abin da suka kumshi a zuciya sai zamanto munahuci ne wannan alladhi yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim wa anda suke hadin maganganu a halshen su a bakin su abinda sabana abinda zukatan su suka kumshi wa kadhalika halul mushrik haka nan kuma halul mushriki fala tuqbal min mushrikin ba a karba wannan kalma daga mushriki limunafati shirki lil ikhlas domin sabawa shirka da yayi wa ikhlas ولما دلت عليه ولما دلت عليه هذه الكلمه مطابقه فانها دلت على نفي الشرك والبراءه منه كما نادغا ابوندا wannan kalma tai nuni wanda ya dace kamar gaba da baya fa innaha dallat ala nafi ala nafi shirk hal law tai nuni absa kuri shirka wal bara'at min da yin watsi da shirka wal ikhlas lillahi wahda kuma da yin ikhlasi ga Allah shi kadai la sharika lahu wanda baya da abokin tarayya mutabaqatan shi ma wanda ya zama to dole ne in ka kore ka tabbatar wa man lam yakun kadhalika lam yanfa'u qawluhu la ilaha illa Allah kina wanda bai kasance haka nan ba to kalmar shi fada shi ta la ilaha illa Allah ba za ta mai amfani ba kama huwa halu kathir min abadatul awsan kamar da ya zamanto hali ne na mafi yawan masu bautar gumaka ya kuluna la ilaha illallah aka suna cewa la ilaha illallah wa yunkiruna ma dallata alaihi min al-ikhlas kuma za su yi musun abinda wannan kalma ta yi nuni na yi don Allah tsabtatar da bauta ga Allah wa yu'aduna ahla bal ma suna kiyayya da wanda suka kadaitar da Allah da bauta وينصرون الشرك سنا رنجا يد شرك سو واهله ده متانن وقال الخليل عليه السلام ابراهيم عليه السلام yake cewa li abihi ga mahaifin shi wa qaumihi ga mutanen shi innani bara'un mimma ta'budun sani lalle ni wa na barranta daga abun da kuke bautawa su ne gumaka illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin kawai ba wanda zan bautawa sai wanda ya kirkire ni ya halicce ni kuma da sannu zai shiryar da ni wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqbi ibrahim alayhi salam ya sanya wannan kalma ta la ilaha illa allah ta ikhlasi ga wanzazza ce ga bayan diyan shi da jikokin shi da zuriyar shi ya musu wasiya da su rike wannan kalma su bautawa Allah madaukaki shi kadai wa huwa wa hiya la ilaha illa allah ita ce fadan la ilaha illa allah wa kad abbara anha al-qalil bi ma'naha khalil ibrahim alayhi salam yayi magana da wannan kalma da ma'anarta alladhi wudi'at lahu wadda ma'anar da aka sanya ta a cikin ta wadallata alaihi kuma tai nuni akan shi wa huwa al-bara'atu min ash-shirk wa ikhlas al-ibadati lillahi wahda shine barranta da shirka kuma tsabtatar da bauta ga Allah madaukaki la sharika la wanda baya da abokin tarayya kama taqaddama taqriruhu kama yanda tabbatar da wannan ma'ana ta gabata wa kadhalika ma qalaha man qalaha wa lam yaqbal ma dallata alayhi haka nan ba za ta amfani ba wanda ya faɗi wannan kalma kuma bi yarda ba da abin da tai nuni akan shi min al-ikhlas nayi bauta da Allah tsarkakar da bauta ga Allah kana qawluhu li hadhihi al-kalima magana shi ta kasance ga wannan fadar shi da kan wannan kalima sai ta kasance kadiban min ƙarya ce daga gare shi dan ka faɗa abu kuma kai musu abin da ya nuni akan shi kenan ƙarya ce maganar mutum ƙarya ce bal kad akata madlulaha face ya birkitar da abin da ta nufata fa athbata ma nafatu sai tabbatar da abin da wannan kalma ta kore min ash-shirki na shirka wa nafa ma athbatatu kuma sai ya kore abin da wannan kalma ta tabbatar min al-ikhlas na tsarkake bauta ga Allah madaukaki fa hada alladhi zakarnahu mala yace wannan abin da muka ambace shi huwa halul aktharina min hadhihi al-umma shine halin mafi yawancin wannan al'umma mutun nawa ne wanda yake la ilaha illallah zai salla yayi azumi amma kuma zai aikata abin da zai warware wannan kalma ko kuma ya zamanto bai ma san ma'anarta ba balanta da yayi aiki da abin da ta kumsa qala wa sababu zalika sababun wannan na'am wa halul aktsari min hadhihi al-umma ba'da al-qurun ath-thalatha bayan karni guda uku wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwatanta su sune mafi alkhairan karni zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da zamanin sahabbai da zamanin tabi'ai khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum mafi alkhairan karni sune wanda karni na shi kuma an ce karni shekara 100 ke kumsa kenan zamani na sannan zamanin da wa'anda suka biyo ni baya sannan zamanin da wa'anda suka biyo baya na inan wanda suka biyo baya na inan shine zamanin manzala sallallahu alaihi wasallama da zamanin sahabbai da zamanin tabi'ai na'am qala wa sababu zalika al-jahl bi ma'naha wa ittiba'il hawa kuma sababin wannan kauce hanya shine jahilci da ma'anar wannan kalma ta la ilaha illa allah ko kuma in an san ma'anar ta abusar rai shine yace wattiba'il hawa da san rai zaka samu daiwa wasu sun san ma'anar ta amma kuma sun fifitar da san ransu game da bin tafarkin Allah madaukaki na'am fa yasudduhu an ittiba'il haqq wa ma ba'atha allah bihi rusula sai wannan san rai ya kange shi daga bin gaskiya da abunda Allah madaukaki ya aiko manzannin shi min tauhidihi na kadaitar da shi da bauta allazi shara'ahu li'ibadi wanda Allah ya shar'anta shi ga bayan shi wa radiyahu lahum kuma ya yarda musu shi na'am faqih na'am qala wasaqa bi sanadi qala wa itibar kana wannan ta'liqi nan ya kare nan da yace wa hadha taraf min hadith tawil akhrajahu ash-shaykhani sai ce wa itban dan mun ga hadisin ko qala walahuma min hadithi itban bayan fadar shi da yace qala al-musannif rahimahullahu ta'ala walahuma fi hadithi itban qala wa itban bi kasr al-muhmala fawa aynun wadda ba ta da ta kasara ba'daha sunnatun bayan ta kuma ta wadda take da diya biyu shi yasa musannat afwan musannat wadda suke da diya biyu fawqiyya ta sama wannan shine ake cewa addabtu bil huruf tahir ayi wannan shakali da wannan sai zamanto da haka ake sanin harafi kaza wanne ne wanda suke kama da juna misali ba'un da nunun suna kama da juna wannan a darshi a sama wannan a ƙasa ta'un da ya'un suna kama da juna wannan diya a sama wannan diya a ƙasa to shi yasa nan ya bambanta yace wa itban bi kasr al muhmala kenan wanda ba ta da ainun wanda ba ta da ta in ba haka ba ta zo ghainun ba'daha musannat bayan ta kuma wanda take kumshe da diya biyu fawqiyya wanda suke sama kenan ta thumma muwahhada sannan kuma ba wanda take da da daya shine kuma ibn malik ibn amr bin al ajlan itbani kenan shine dan malik dan amr dan ajlan al ansari mutumin madina min bani salim daga kabila salim ne bin auf sahabiyun mashhur sahabi ne wanda ya zamanto shahararre mata fi khilafati muawiya radiyallahu anhuma ya mutu ya rasu a khilafa ta muawiya bin abi sufyan wa akhrajahu al-bukhari fi sahihihi imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin sahihin shi bi sanadihi da sanadin shi an katada قال حدثنا انس بن مالك ان سي زمانتو حلو اكو وتا حنيا daga انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم شو من ذا الله صلى الله عليه وسلم عند صلاه ده امنش الله سكار تبتا غريش ومعاذ رديفه الحالي معاذ دان جبل يا كتر دب من ذا الله صلى الله عليه وسلم على الرحل ابسا ابن دبش تا قال يا معاذ Zala sallallahu alaihi wasallam ya kirayi Mu'adh yace ya kai Mu'adh qala labbayka ya rasulullah karbawarka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa sa'adai hallo karbawarka dai qala ya Mu'adh hallo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kare kiran Mu'adh qala labbayka ya rasulullah wa sa'adai karbawarka ya manzo Allah kuma karbawarka dai qala ya Mu'adh hallo ya sake kiran shi qala labbayka ya rasulullah wa sa'adai karbawarka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hallo karbawar sai da ya faɗi wannan salasan su uku qala wannan su tari zamu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iya da salo irin wannan salo na magana kuma amfanin shi shine jayo hankalin wanda ake so a wa magana ya hankalci abinda ake so a gaya mishi saboda muhimmancin shi ta kirayi mutun ya karba gashi ga kai ka saki kiran shekar ba ka saki kiran shekar ba dole shi ne zai mene zai hankalto yi zuwa abinda za a fada mishi qala ma min ahadin yashhadu alla ilaha illallah babu wani mutum wanda zai tabbata ya shaida lalle babu abin yawa bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan rasulullah kuma ya tabbata lalle muhammad da abdullah manzure na Allah sidqan min qalbi ya faɗi wannan da gaskiya a cikin zuciyar shi da zarin ya wada ya tabbatar da wannan ya faɗi wannan kalma ya tabbatar da gaske ne a zuciyar shi illa harramallahu ta'ala 'alan nar harramahu Allahu ta'ala 'alan nar face sai Allah madaukaki ya haramtar da shi akan wuta na Allah ba wuta ba za ta ci shi ba qala ya rasulullah ita ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam afala ukhbir bihi an-nas fayastabshiru ashe yanzu ba zan ba mutane labari ba su yi albishir shi kuma albishir abu ne a asali abin da zai faranta ma rai idan ka ji labarin shi amma duk da haka kuma sai zamanto akwai lokacin da Allah yake wa ƴan wuta albishir da wuta alhali kuwa ai ko babu farin ciki ko to wannan sai dau salon kuma menene a buga musu bakin ciki sai a musu albishir da wuta qala idhan yattakilu mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce mu'adh idan ka fada wa mutane wannan za su yi dogaro kawai su yi kwance da kaya ba za su yi aiki ba shi ko mazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu Allah madaukake na'am ku yi dai aiki Allah da manzon shi za su ga abin da kuka aikata قال اذا يتكلوا فاخبر بها معاذ عند موته تاثما معاذ دان جبل يبعد لبار ابن مزالة صلى الله عليه وسلم يجي مشي الوقت عند زيموت دمي صوران كي يزنبي بمن كي يكسن شيك الكشن لأنت واند الله مدعوك كي يبا إلمي واند أنا نمن يرد الله دشيك ما يقويش sabanin zaka ga malamai daiwa Allah madaukaki ya ba su ilimi maimakon su karantar da al'umma wannan ilimi su dora mutane a tafarki a kawai wannan sai su karki wannan ilimi nasu jari na neman dukiya neman duniya hali shi kuma ilimi da aka yi shi ba don wannan ba ilimi indai na addini ne to babban munawashi shine aiki da shi da kiraye zuwa gare shi a dora al'umma kan turbar da za su gamu da Allah gobe kiyama suna masu kadaitar da shi da bauta na'am kala wasaka bi sanadihi sannan ya koro wannan hadisi da isnadin shi sai ce hadathana mu'tamir ya zantar da mu kala sami'tu abi naji mahaifina iya cewa kala sami'tu anas yace naji anas dan malik radiyallahu anhu yake cewa kala dhukira li أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ يتي أم بتامن تيوا من ذا صلى الله عليه وسلم ياتي ومعاذ بن جبل من لقي الله لا يشرك به شيئا دوكا واندا يغمو دا الله ران اللاهرا بي تاربوتا الله دا ونا الله با دخل الجنه تو ونا موت يا شيغا الجنه وقال افلا ابشر الناس zala sallallahu alaihi wasallam bazan wa mutane albishri ba can me yace afala ukhbiru bihi an-nas kuma duka ma'anar su guda qala la yace mazala sallallahu alaihi wasallam yace a yanzu kanka musu albishara inni akhafu an yattakilu ni ina jin tsoron su dogara da wannan kalma kawai qultu fatabayyana bi hadha as-siyaq sai ya bayyana da wannan siyaki ma'ana shahadati Allah ilaha illallah ma'ana cewa shaidawa lalle babu abin yiwa bauta da gaskiya sai Allah wa annaha tatadammanu tarka ash-shirk liman qalaha bi sidqin wa yaqinin wa ikhlas cewa wannan kalma ta kumshi barin shirka ga wanda ya fade ta in dai ya fade ta da gaskiya to za ta hana shi hada bauta Allah da wannan Allah wa yaqinan ya fade ta da yaqini ba ta shakku ba za ta hana shi hada bauta Allah da wannan Allah wa ikhlasin in ya fade ta ne tsantsa domin Allah madaukaki qala shaykhul islam ibn taymiya ya fadi wa ghayruhu da wannan shi fi hadal hadith da cikin wannan hadisi wa nahwihi da makamantan wannan hadisi annaha fi man qalaha wa mata alaiha nan wannan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace wanda ya fadi kalma tace ya lalle babu abin yiwa bauta da gaskiya sai Allah ko ya gamu da Allah bayya shirka ya fadi wannan kalma da yaqini da ilimi da ikhlasi sai wadin ya mutu akan ta mun gane ko sai in ya mutu akan ta annaha fi man qalaha wa mata alaiha kama ja'at muqayyadatan bi qawli kama yanda tazo a dabaibaye a takaice da fadan manzala sallallahu alaihi wasallam da yace khalisan min qalbi ya fade ta ne tsantsa dan Allah daga zuciyarsa ghaira shakin ba tare da shakku ba fiha a cikin ta bi sidqin wa yaqin kuma da gaskiya da yaqini fa inna haqiqatat tauhid injazabur ruhi ila Allah ta'ala jumlatan domin menene haqiqa ta tauhidi shine jayuwar rai ruhi ya zuwa ga Allah madaukaki a gaba daya faman shahida Allah ilaha illallah khalisan min qalbi dakhala aljanna dukkan wanda ya tabbata lalle babu abin yiwa bauta da gaskiya sai Allah, kuma ya yi dan Allah ne, to daga cikin zuciyar shi ya shiga aljanna. Li'anna al-ikhlasa huwa injizabul qalbi ila Allah ta'ala, domin ikhlasi shine jayuwar zuciya zuwa ga Allah madaukake. Bi an yatuba min adh-dhunubi taubatan nasuha, shine na bangaren mutun ya tuba, ya bar zunubi tuba ta gaskiya ta nasuha, tubar da babu kome a cikin ta, tubar da kai dan Allah, kuma tubar da kai nadama na abin da ya huce na zunubi. Fa idza mata ala tilka al-hal, idan ya mutu a bisa wannan hali na nadhalika, to sai samu waccan gajiya ta shiga aljanna. Fa innahu qad tawatarat al-ahadithu, domin hadisai sun zo masu yawa, bi annahu yakhruj min an-nar man qala la ilaha illallah, cewa duk yanda ta dade to wanda ya faɗi la ilaha illallah bai shirka ba ga Allah, to ya huta daga cikin wuta ko da ya shige ta, ƙarshen shi dai aljanna ne, domin akwai kurakurai da zunubai da mutum zai yi wanda sababi ne na shiga shi wuta, za a san ya shi wuta a wanke shi, Allahumma sai in ya samu cetan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ma kuma cetan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayya tabbata sai ga muwahidi ba mushriki ba. Na'am. Qala wa kana fi qalbihi, na'am, tawatarat al ahadith wa tawatarat bi anna Allah harrama ala an-nar, halaw hadisi sun yawaita ga Allah madaukaki cewa Allah madaukaki ya haramtawa wuta, an ta'kula athara as-sujud, ta ci gurban sujada min ibn adam, daga wannan dan adam, na duk inda zaka yi sujada wannan wurare to Allah ya haramtawa wuta ta ci, kama da goshi da hanci, kama da tayin hannuwa da gwiwoyi, da ƙarshen yatsotsi na kafa. Na fa innahu qad tawatarat al-ahadith bi annahu yakhruj minan nar man qala la ilaha illa Allah. Na'am. Tawatarat bi anna Allah harrama 'ala an-nar an ta'kula athara as-sujud man ibn adam, fa ha'ula'i kanu yusalluna wa yasjuduna lillah, wa annan sun kasance suna sallah suna sujada ga Allah madaukaki. Wa tawatarat bi annahu yahrumu 'ala an-nar man qala la ilaha illa Allah, halaw hadisi sun yawaita ga cewa Allah ya haramtawa wuta ga wanda yace la ilaha illallah, wa shahida an la ilaha illallah, kuma tabbata yace da lalle babu abin yiwa bauta da gaskiya sai Allah, wa anna muhammadan rasulullah, kuma tabbata lalle Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzo ne na Allah. Lakin ja'at muqayyadatan bil quyud al-thiqal, sai duk da haka ta zo a dabaibaye wanda suke da rauni. Wa akthar man yaqulaha la ya'rif al-ikhlas, idan ma fi yawancin wanda suke fadin wannan kalma basu san ba tsarkakar da bauta ga Allah madaukaki, baka garin shi baya rabuwa da zuwa wajen bukaye, baya rabuwa da zuwa wajen malamai ɗan duba, baya rabuwa da canhi kaza da kaza da kaza, shi kuma dukkan wannan abubuwa ne wanda suke kore ikhlasi, domin nau'i ne na hada bauta Allah da wannan Allah a cikin abin da kadai Allah madaukaki yake banta da shi. Qala wa aktharu man yaquluha innama yaquluha taqlidan, mafi yawancin wanda suke fadin wannan kalma ta la ilaha illallah, mafi yawancin su suna fadi ne kwaikwayon makawo, kawai naji wani malama na iya la ilaha illallah, ni ma sai in ce la ilaha illallah, kamar kiran sallar mu ne da ta da ikama da wasu abubuwan da suke kama da haka, aw adatan, ko kuma ya fadi ta al'adance, walam yukhalit al-iman bashashatu qalbi, imani bai cudanyu ba da wannan zuciyar shi. Wa galibu man yuftanu inda al-maut, kuma mafi yawancin wanda ake jarrabawa a fitinance su a wajen mutuwa, fil qubur, a cikin kaburruka, amsalu haula, kwatamcin wa'annan mutane, wanda kawai mutum kawai shi bai san menene ma'anar wannan takumsa, kawai yaji ana la ilaha illallah, shi ma haka kawai wani. Sami'tu an-nasa yaquluna shay'an fa qultu, lokacin da mala'iku za su tambaye shi sai ya ce a ni fa naji mutane suna cewa la ilaha illallah, ni ma kawai na faɗi. Wa ghalibu a'mali ha'ula innama huwa taqlid, kuma mafi yawancin ayyukan mutane irin wannan kawai su kwaikwayo ne suke. Babu zancen aje a tambayi malami ko a sa ma'aje wajen malami ya karanta aje a nemi ilimi, a'a kawai sai dai su gani su kwaikwaya. Kwaikwayo tabbata iya da kyau, amma kuma dole sai kana da ilimin abin da ku kwaikwaya na gaskiya ne ko da ƙarya ne. Kuma kakka je ka kwaikwayi banza da wuri. Waqtida bi amsalihim, da kwaikwayon koye mai da makamantansu. Wahum min aqrabin nas, kuma su ne wanda suka zamanto mafi kusancin mutane. Min qaulillahi ta'ala, daga fada Allah madaukaki da yace, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Suka ce ai mu mun samu mahaifanmu absa addini, umma nan ba al'umma ba, ana nihin billa waddin, mun samu mahaifansu akan wannan addini. To addini babu lahi abu addinin da mahaifa suka bi in ya zamanto na Allah ne da manzo, amma in ya zamanto kuma kirkiro shi aka yi, to fa dole ayi watsi da shi, domin ba a bautawa Allah sai abinda Allah yayi umarni da shi a bisa tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka za su hadu hujja wannan. Wa inna ala atharihim muqtadun, mu hukumawa mu su muke bi, gurbin su muke bi, ba za mu fasa ba. Wa hina idhin fala munafat bain al ahadith, ina aka yi haka sai zamanto babu cin karo tsakanin hadisan da suka zo. Ina ga lokaci yayi, muna iya tsayawa a nan. Abinda muka wadi daidai Allah ba mu lada, abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Subhanaka allahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.